sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirinmu na hantsi yau Laraba 18 ga watan Mayu shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa an yi jana'izar fa Andre Salifu fitaccen jami'in da ya jagoranci babban taron muhawarar share fagen mayar da jamhuriyar Niger akan tarfakin demokradiya a shekarar 1991. Muna kuma tafe da shirin ciwon ƴamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar, sai kuma muhimmin rahotanni daga jaridun Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumal. Ta tabbata jiya Talata tashar ruwan Mariupol ta Ukraine ta fada hannun kasar Rasha a daidai lokacin da Ukraine ta yi watsi da masana'antar sarrafa karafa da ke birnin. Kuma dakarun mayakan Kiev da aka jibge a can suna mika kansu ga dakarun Rasha a yarjejeniyar da bangarorin ke da rikici da juna suka cimma. Kwace birnin Mariupol mai mutane 430,000 kafin yakin da ke arewacin gabar tekun Azov. Zai zama nasara mafi girma da Moscow ta samu a harharen da ta kai kusan watanni uku akan Ukraine. Sai dai Rasha na fafutukar ganin ta kwace wasu yankuna a gabashin Ukraine, kuma ta kasa hamɓarar da gwamnatin shugaba Vladimir Zelensky, ko kuma ta kwace babban birnin ƙasar na Kiev. Cikin harharen da Rasha ke kaiwa akai-akai, wanda Ukraine ta yi kiyasin ya kashe fararen hula 20,000 a Mariupol, yawancin birnin ya koma baraguzai. Abin da ya rage shine Rasha ta hada shi da yankin Crimea, wanda ta kwace daga Ukraine a shekarar 2014. An kama wani kanal da ake kyauta zaton yana da kusanci da gwamnatin mulkin soja a Mali, biyo bayan abin da hukumomi suka bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki, kamar yadda wasu majiyoyi biyu suka bayyana a jiya Talata. A ranar Litinin ta gabata ne dai gwamnatin mulkin sojan kasar ta sanar da cewa a makon da ya gabata ta daƙile wani yunkuri da jami'an soja ke jagoranta da kuma wata ƙasa ta yamma ke marawa baya. Wannan al'amari mai ban al'ajabi ya nuna irin tarzoma ta baya-bayan nan a ƙasar da ke yammacin Afirka, wadda ta fuskanci juyin mulki sau biyu cikin ƙasa da shekaru biyu. Wani jami'in ma'aikatar tsaron da ya nemi a sake sunansa ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa kanar Amadou Keita na cikin waɗanda aka kama. Ba a san Keita a bainar jama'a ba, amma ana kyautar zaton yana cikin hafsoshin sojojin da suka karɓe mulki a watan Agustan 2020, inda daga baya suka ƙarfafa ƙarfinsu a juyin mulki na biyu a watan Mayun shekara mai zuwa. Amurka ta ce tana matuƙar ba da shawarar cewa Taiwan ta dawo a matsayinta na masu sa ido a Majalisar Lafiya ta Duniya WHA, mai yanke shawara a Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, wadda ta jagoranci taronta na shekara-shekara daga 22 zuwa 28 ga watan Mayu a Geneva. A ranar Talata, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa manema labarai cewa a yayin da duniya ke yaƙar cutar coronavirus da sauran barazanar lafiyar jama'a, warewar Taiwan daga hukumar WHO ba ta da tushe. Mun imanin cewa babu wata hujja mai ma'ana don keɓance shigar da Taiwan a cikin WHO, in ji Price. Rashin Taiwan daga hukumar WHA a cikin 'yan shekarun nan wani abu ne da muka nemi a gyara. Hukumar WHO ta bijiro al'adarta ta tsawon shekaru ta gayyatar tawagar Taiwan don sa ido a taron kiwon lafiya na duniya karo na 70 a shekara ta 2017. Jami'an Amurka da 'yan majalisa sun yi ba da kwarewar Taiwan da tsayin daka wajen fuskantar COVID-19, suna masu cewa tana ba da muhimmin bayanai ga WHO, yayin da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke magance barazanar lafiyar jama'a.
To, nan da ba jimawa ba, Sarfilu zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma yanzu bari mu leƙa ƙasar Jamhuriyar Nijar. a jamhuriyar Niger shi ne aka yi jana'izar Fa Andre Salifu wanda ya rasu a ranar Asabar. Fa Andre ya jagoranci babban taron muhawarar share fagen mayar da kasar akan tarfakin demokradiya a shekarar 1991 kafin daga bisani ya shugabanci majalisar rikon kwariya. Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Muna Barma ya aika mana da karin bayani.
Farfajiyar fadar shugaban kasar Niger kenan da hantsin wannan talata, inda aka gudanar da taron karrama Professor Andre Salifu wanda ya jara gamar taron muhawarar kasa wato Conference National wacce ta tattara wakilan rukunonin al'umma a 1991, inda aka shafe watanni akalla uku ana tantauna batutuwan da suka shafi tafiyar wannan kasa a yanda Niger ke gab da tsunduma ta farkin demokradiya. Malam Sabo Saidu na daga cikin mukarraban wannan muhawara.
Mutum ne wanda yana da dadin mu'amala ta aiki kuma demokratina babu girman kai ga Andre.
Gamsuwa da kyawawan sakamakon da aka samu a ƙarshen wannan taro yasa aka zabi Professor Andre Salifu a matsayin shugaban majalisar rukon kwariya domin ta yi tafiyar kafada da kafada da gwamnatin rukon kwariya. Prime Minister na wancan lokaci Malam Shehu Amadu ya yaba da halayyar marigayin.
Andre mutum ne ma'aikaci mai son kuma incin kanshi, in ga shi ga abin da yake tunani ga abin to zai fada kuma zai tamba zai kokari ayi haka, kuma ya ga abin a karkace ne ba haka bane, kuma shina da karfin dawowa ya saurari jama'a.
Masanin tarihi marubuci Andre Salifu shine mutumin da ya kafa jam'iyyar siyasa ta farko a 1990 wato IPDP Shamuwa, ya kuma yi gwagwarmaya sosai a zamanin da Niger ke karkashin mulkin soja, lamarin da ya ja masa bakin jini a wajen ma'aikatan wancan lokaci. Gogaggen dan siyasa wanda ya gajiya ya ga yau Alhaji Sanusi Tambari Jaku na daga cikin abokansa.
Mun yi zaman kokowa tare, mun sha wahala tare, mun kai gwagwarmaya da gwamnatin Jihar Rahman, mun kai fada, mun kai garam, muka ba polisai kashi sun ka ba mu kashi, sai jori da bubu sun ka kwashe mu sun ka yadda mu can Abuja kai mun ka kare da kwanci mu.
Mahaifin Andre Salifu wanda dan asalin tsibirin Anti ne, soja ne da ya auri wata bafulatanar da magaran Malama Amina Dago, sai dai ya rasu a fagen yakin duniya na biyu a wani lokacin da ake dauke da cikin Andre. Kulawar da ya samu daga Aminu mahaifinsa yasa ya tashi da tarbiyya irin ta mutunci. Tsohuwar mai ɗakin mamacin Hajiya Maryama Alasan na tuna da kyawawan ɗabi'unsa.
Ba wanda zai cewa ya gani mu bi muna ka saka hidda, babu. Hatta da kitso in nayi sai ya bani kuɗin kitso, kamar mutanen da komi yana kula da komi nawa, yana la'akari da abin da nake so da abin da ban so, yana kula da shi. Kuma sai zolaya da hira da wasa. Allah da yake da kogare shi ya gafar da mushi.
An haifi Andre Salifu a watan Janairun 1942 a Damagaram, inda ya yi primary da secondary, ya kuma yi karatu a jami'ar Yamai da ta Abidjan da Paris da Toulouse. Ya rike mukamin babban ministan kasa, ya yi dan majalisar dokoki, ba idan ayyukan da yayi da manyan kungiyoyin kasa da kasa. Ya rasu ya bar ƴaƴa 7 daga cikin 10 da ya haifa. Ya rubuta littattafai akalla 10. Kafin rasuwarsa, Professor Andre Salifu na rike da mukamin manzon musamman na gwamnatin Nishar. Shugaba Muhammad Bazoum da mukarraban gwamnatinsa da dangin mamacin sun yi masa ban kwanan karshe kafin abin ne gawarsa a makabartar unguwar Tala a birnin Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Au revoir Andre. Au revoir Andre Salifu. Adieu Andre Salifu.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Salfilu da ƙarshen labaran duniya.
Bincike na baya-bayan da jami'an sojan Amurka suka yi na tayar da tambayoyi game da shugabannin Taliban na Afghanistan da kuma abin da suke son yi don ganin an daƙile ƙungiyar ta'addanci ta Al-Qaida. A wani bangare ne yarjejeniyar Doha da Amurka a watan Fabrairun 2020 wanda ya share fagen janyewar Amurka daga Afghanistan, kungiyar Taliban ta amince da tabbatar da cewa ba za a sake amfani da Afghanistan a matsayin cibiyar kaddamar da har-haren ta'addanci a kasashen yamma ba. Sai dai binciken da babban kwamandan Amurka wanda ke kula da sojojin Amurka a Gabas ta Tsakiya da Kudancin Asiya da kuma ma'aikatar tsaro ta Office Inspector General yayi nuni da cewa yayin da wa'adin ke ci gaba da kasancewa a yanzu kungiyar Taliban na iya zama a shirye ta yi la'akari da sauyi. Watakila Taliban za ta sassauta waɗannan takunkumi nan da watanni 12 zuwa 24 masu zuwa, wanda zai baiwa alƙa'ida 'yancin walwala da kuma ikon horarwa da tafiye-tafiye da kuma yiwuwar sake kafa damar gudanar da ayyukan ta'addanci, a cewar rahoton babban inspector general da aka fitar a jiya Talata. Daga ƙarshe, ma'aikatar shari'a ta kai ƙarar mai gidan caca na Las Vegas Steve Wynn jiya Talata don tilasta masa yin rajista a matsayin wakili na ƙasashen waje saboda ayyukan da ta ce ya yi bisa umarnin gwamnatin China a lokacin gwamnatin Trump. Ma'aikatar ta ce ta shawarci Wynn akai-akai a cikin shekaru huɗu da suka gabata ya rajista a ƙarƙashin dokar rajista ta wakilan ƙasashen waje ko fara, kuma tana ƙaran wani yanzu saboda ya ƙi yin hakan. Kodayake ma'aikatar shari'a ta ƙara zagi dantsi wajen gurfanar da mutanen da ba su yi rajista a matsayin wakilan ƙasashen waje ba, amma jami'ai sun bayyana wannan shari'ar a matsayin shari'a ta farko a cikin fiye da shekaru 30. Idan gwamnatin waje na amfani da Amurka a matsayin wakilinta wajen yin tasiri ga shawarwarin siyasa a Amurka, fara tana baiwa jama'ar Amurka 'yancin sani, in ji mataimakin babban mai shari'a Matthew Olson, shugaban sashen tsaro na ƙasa a cikin wata sanarwa. Mai magana da yawun ma'aikatar ya ƙi cewa komai kan dalilin da ya sa ma'aikatar ta ɗauki matakin kai ƙarar maimakon tuhumarsa a matsayin ya aikata laifuka.
To, a gaida Sarfilu Hashin Gumel da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. Manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai shirin Ciwon 'ya mace.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon 'ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, yau akalar shirin Ciwon 'ya mace zai mai da hankali ne kan takarar mata a zaben 2023 wanda ke karatowa a Najeriya, yayin da guguwar siyasa ya fara kadawa a Najeriya. Domin tattauna wannan maudu'in kuwa, mun karbi bakuncin Hajiya Mariya Abdullahi Garkuwar Bakuri da barista Sa'idu Sa'ad, sai kuma Fatima Binti Mu'azu Mayana ya takarar majalisar tarayya a Zamfara, kuma mace ɗaya tilo da ta tsaya takara a jihar Zamfara a zaben na 2023. Ai sauraro lafiya. To, mai sauraro zai so ya fahimci wace ce ma Fatima Binti Mu'azu Mayana.
Na tashi na ga mahaifina yana ra'ayin siyasa ne sosai da sosai da sosai. To, da na tashi na girma naji ina ra'ayin in yi siyasa ne ba don komi ba, saboda ina son in taimaki al'ummata. To, wannan abu dai na kasance tun da aka kafa wannan fatin APC na shiga cikin shi. wato maja tun 2014.
Yanke hukuncin gwamnatin Najeriya ta baiwa mata kaso 35 na madafun iko, sannan wannan gwamnati mai ci ta ci alwashin cewar za ta rage farashin pom na tsayawa takara a jam'iyya ta mai ci. To menene baki kwarin gwiwar fitowa takara a jihar Zamfara, inda mafi akasari maza ne ke fafatawa?
Abin da ya bani kwarin gwiwa akan neman wannan kujerar da nake ta yar majalisar tarayya akan bangare na Gusau da Tsafe, akan constitution dinmu 35 ne bisa 100 aka ce a ba mata, wato gender equality. Kika ce ko kuma saboda ko shi jam'iyyar tamu ta bada forms din da aka saida ma mata kyauta, ko aka ba su kawai ragowa ta su biya 10% na kudin form din, wato mu biya expression of interest kamar mu biya mu yi takarar nan muka biya miliyan 1. Ni ba don wannan nayi duka biyu ba. Idan saboda gender equality ne, yes, na yadda, saboda an ce a bamu wannan damar. Sannan kuma shi shugaban kasa Muhammadu Buhari da constitution dinmu na party sun ce a bamu dama mu taka rawar gani domin an san mata suna da kokari. Kuma an ce a bamu mu yi domin ana ganin cewa idan aka ba mata ko aka saka mata al'amarin kila abubuwan mu za su ci gaba na rayuwa da kuma ci gaban kasar gaba daya. To dama can don ba daman ne yasa matan ba su yi da yawa. Kuma ni kawai kila lokaci ne bai yi ba na in yi din. Saboda ni mace ce mai kamar maza, ni mace ce wadda ban taba jin tsoron abu ba, ko kuma in nai gaba in dawo baya ban taba yi ba tun ina karama ta haka nake. So ni wannan abu na dade ina sha'awar shi, amma yanzu ne lokacin yayi, kisa na fito akan ina son in nema, ba don an ce a ba matan ba, ba kuma don an ba mu form a free ba. Domin ko ba a ba da form free ba, ni na yi niyyar zan yi takara. Ko miliyan 10 aka ce form din na yake, zan saye shi da kaina in biya kuɗi na, domin ina so in kawo ci gaba a wannan bangaren namu na Gusau da Tsafe. Domin tun lokacin da na san Tsafe ina bi hanyar in je Sokoto, in zo in wuce in je Kaduna ko Kano, a yanda na san Tsafe haka na santa, ban taba ganin wani abu da ya canja a garin Tsafe ba. Sannan cikin yan majalisar da aka yi na tarayya a Abuja, ban taba ganin guda ɗaya wanda ya suna ko aka ce wannan duk aka zauna ana raising bill a majalisa ko ana moving motion yana yi ba. Ban taba ganin sun daga hannu ko sun yi wani abu wanda zai sa a gane cewa waɗannan mutanen lalle lalle sun zo ne domin su wakilci jama'ar su. To ni kawai abin yana bata min rai ne, domin na san cewa ni jaruma ce, kuma ni na san mace ce wadda ba abin da bazan iya yi ba. Inji Bature ya ce what a man can do a woman can do better, to ni ce domin na san haka. Kuma ni na san na dade ina taimakon al'umma ta tun ina makarantar secondary, nake taimakon mutane a Gusau da Tsafe, yan uwana da suke Gusau da Tsafe, domin duk jini na ne gaba ɗayan su ta gefen uwaye maza. So duk abin da nake yi musu ina yi dan Allah ne, ina yi dan Allah ya ce in taimake su ko kuma ya bani damar da zan taimakon su.
To Hajiya Mariya, yaya kike kallon zaben 2023?
Aisha, ina ce miki da ban tsoro, abin na ban tsoro. Kila zaki tambaye ni abin da yasa. To in kika lura, ai masu kudin kasan su kujerun mulki ke hannunsu a Najeriya, kuma su suke ta kallan a wajen su take. Su suke garawa, su gara ta nan, su gara ta can. Idan ƙasa ta yi lahiya su ne, in ƙasa ba ta yi lahiya ba su ne. Shi talaka shi a bakin wa, shi talaka kawai jan shi ake sai inda aka kai shi. Talaka ba yadda ta cewa, shi talaka ta cikin shi kawai yake wanda zai ba shi abin da zai ci abinci. Saboda haka ina jin tsoro kada su manya su dulmiya mu cikin wani hali da ƙasa ba za ta iya fitowa ba. Tunda kowa ya fito, kowanne ya hiddo da wukar shi ya yanki giwa ta faɗi ya yanka. Kuma in ba an samu consensus ba, ai consensus ɗin ya zama dole, amma ba zai yi ba abu komi kara zube a ce kowa da kowa ya fito. To nan ne ake samun rigingimu. Dole sai waɗansu sun sauke taso kai.
Barista, lamarin mata a fannonin siyasa da gwamnati a sauran ƙasashen Afirka yana da ɗan sauki, domin ku akwai mata da ke riƙe da manyan mukamai a wasu ƙasashen na Afirka. Akwai wata haɗaka da kuke samu tsakanin matan Najeriya da na waɗannan ƙasashe na Afirka domin samun fahimta akan yadda suka tafi da al'amuransu har ya kai ga nasarar mata a cikin harkar gwamnati da siyasa?
kwarai kuwa akwai wannan kawancen da muke yi tsakanin mata. An dade ana yin sa wanda zaki ga ko muna haduwa wurin training yadda za a koya mana ko kuma a faɗakar da mu yadda ake aikin majalisa. Amma su dai a gaskiya a cikin shekarun nan da suka wuce sun yi gaba sun bar mu. Musamman a 2019 an samu record cewar mata kusan a ƙasashe wurin guda 16 a cikin 76 da suke irin namu tsarin mulkin. Kusan majalisu guda 16 ko a ce mace ita ce speaker ko ita ce state ko deputy speaker. So kin ga ku sun ci gaba lokacin ku da muka fara san ma babu su a gidajen su na majalisa. So kin ga su sun ci gaba sun bar mu a baya. To mun kasa gane menene yake hana na Najeriya din. Amma kan ga gaskiya su sun ci gaba sun bar mu kuma ba ma anan kade suka tsaya ba. Mata zaki ga a private sector sun yi gaba. An yunkuro kuma kasashen nan da suka ba mata dama a gaskiya sun samu ci gaba. Zan baki example da irin su Rwanda, da irin su Gabon, da irin su ina ji har Malawi ma. Kurkuwar ci gaban da suka samu musamman a fannin ilimi da fannin healthcare da ita kanta siyasar. So a gaskiya sun yi wa kansu dubara kuma muna fata Najeriya ma za ta duba ta gani mu fara fita daga cikin Najeriya mu fara samun ilimin me ke faruwa a ƙasashe wanda muke ko sa'ani da su ko suka yi mana gaba amma ba wanda suke baya da mu.
To na dawo gare ki Alma Fatima, yaya kike kallon nasarar mata a wannan zabe na 2023?
Nasarar mata a wannan zabe da za a yi insha Allah muna da confidence na cewa in Allah ya yarda idan aka ba mu dama mata za su taka rawar gani domin ko daga wannan taron da muka yi da matan shugaban kasa mata sun gwadi cewa su mata ne su iyayen kowa ne sannan kuma wanda yazo yayi representing shi shugaban jam'iyyar gaba daya Senator Abdullahi Adamu shine he for she muke ce musu shi kadai ne a taron namiji kuma da yazo gurin ya faɗi wata magana ma da yayi ba daidai ba gaba ɗaya mata ca suka yo mai yace mata suna da rauni mata ba su iya kaza aka ce ina har matar shugaban ƙasar sai da ta tashi tsaye da matar mataimakin shugaban ƙasa da ƴan majalisa na tarayya waɗanda ke kan kujerar da senatoci mata da suke kan kujerar da wanda suke manya-manyan parastatals na Najeriya duk suna wurin so sun gaya mai cewa ba gaskiya bane ba mata za su iya don ba a ba su dama bane so ni na san cewa matan da suka fito neman wannan abu ba sun fito domin suna bane sun fito ne da gasken gaske a bari su yi zabe na gaskiya a gani in ba za su ci ba maganar a ce mu koma gefe a sayo gwamna ya sayi form ya mika ma wani dan takara kawai ya ce tafi kai ne za mu ba ticket bai taso ba a ba mu dama mu yi zabe a bar delegates din mu su yi zabe na gaskiya saboda ya wuce lokacin da ake bada kuɗi a ba delegates don su zabi wane so magana ce ta a bari su duba su gani waye dace waye cancanta ni ina da cikakken yakinin cewa zan samu wannan kujerar ba dan komai ba saboda na san na cancanta na san zan iya na ga yanda mata suke taka rawar gani a wasu kasashen duniya.
To Mr. Raru, ya abinda shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan. Amma idan aka tara da mu a shiri na gaba zuwa makon gobe idan Allah ne kowa ne kuma ya raya mu za a ji mu dauke da cigaban wannan tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauci Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.
A kai da Aisha Mu'azu yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar Kamaru.
Zama fara shahin yanayin namu na wannan makon ne da jaridar Kamaru ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ta wallafa na mana cewar gwamnatin Kamaru tana tunanin shigo da siminti daga kasashen Congo Kinshasa da kuma kasar Congo Brazzaville domin duk simintin da ake bugawa a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru yana da tsada matuƙa kasancewar ana sayar da su kowane buhu na siminti akan jaka 7 a cikin kamfanin a sauran sassa kuma na kasar
jamhuriyar Kamaru.
Ana sai da buhun ne wanda ya kai jaka goma sannan a yesterday kudin yana kamawa daga 7,000 ne na nerar kasar tarayyar Najeriya zuwa 10,000 na kasar tarayyar Najeriya. Sai kuma jaridan The Guardian Post ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta tabbata mana cewar ɗan awalin kasar jamhuriyar Kamaru sun hana kamfanin kwashe kazanta na Izakan a shashin na ɗan awali da su gudanar da ayyukansu musamman ma a makarantu da kuma guraben ibada har ma da asibitoci, kasancewar wannan dokar dai da masu ɗauke da bindiga suka kakabawa al'umman wannan bangaren yana aiki ne a jihohin Baminda da kuma Boya. Sai kuma jaridar Le Jour an da ita kuma ta rawaito mana cewar a gandun dajin da ke can jihar arewacin kasar jamhuriyar Kamaru wanda aka yi masa lakabi da suna Abuba Jidda, yanzu dai hukumar kare namun daji na kasar Kamaru sun samu nasarar killace giwaye sama da 1,000 domin kar masu sana'ar falauta na giwaye su kashe su domin neman hauren giwayen. Jaridar Le Point kuma ta ce dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru sun fara wani shirye-shirye na yin fareti domin ranar 20 ga watan Mayu na irin yadda ake ganin cewa na kasar jamhuriyar Kamaru ta haɗe kanta ne tun shekarar 1960 tsakanin bangaren Faransanci da kuma bangaren Ingilishi. Faretin dai za a nuna manyan kayayyakin yaƙi da kasar jamhuriyar Kamaru ta mallaka da kuma gudanar da murna tsakanin bangarorin guda biyu. Ko da yake a halin yanzu dai waɗannan bangarorin suna ta adawa ne da bangaren Faransanci a kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Le Message an ita kuma ta ayyana mana cewa Prime Minister kasar jamhuriyar Kamaru Musa Diangote ya samu kyakkyawan tarba a yayin da ya kai ziyara a jihohin guda uku na arewacin kasar jamhuriyar Kamaru, Gaudare, Garwa da kuma Birnin Marwa, a wani rangaji da yake yi domin sanya idanu akan waɗansu manyan ayyuka wadda wajen kasar jamhuriyar Kamaru ta sa a gaba. Za mu kammala shan jarida mu na wannan makon ne da jaridar Ekohosante ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta ce ministan lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru Musa Maluda Malashi ya yaba wa ƙungiyar duniya ta UNICEF wajen kokari ta yi matuƙa gaya na miƙawa kasar jamhuriyar Kamaru kayayyakin magani wanda aka fara yin allurar rigakafin a faɗin kasar gabaki ɗaya musamman ga yara ƙanana wanda aka haifa daga kwana ɗaya zuwa shekaru 5. Waɗannan kayayyakin da aka miƙa da na yin wannan allurar rigakafin za a yi ƙoƙari na daƙile cututtuka kamar su kyanda da kuma sauran cututtukan da suke addaban yara a kasar jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Garba Awal, yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumel da labarai amma fa a takaice.
Ta tabbata jiya Talata tashar ruwan Mariupol ta Ukraine ta fada hannun kasar Rasha a daidai lokacin da Ukraine ta yi watsi da masana'antar sarrafa karafa da ke birnin. Kuma dakarun mayakan Kiev da aka jibge a can suna mika kansu ga dakarun Rasha a yarjejeniyar da bangarorin ke da rikici da juna suka cimma. Kwace birnin Mariupol mai mutane 430,000 kafin yakin da ke arewacin gabar tekun Azov zai zama nasara mafi girma da Moscow ta samu a raharen da ta kai kusan watanni uku a kan Ukraine. An kama wani kanal da ake kyauta zaton yana da kusanci da gwamnatin mulkin soja a Mali, biyo bayan abinda hukumomi suka bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki kamar yadda wasu majiyoyi biyu suka bayyana a jiya Talata. A ranar Litinin ta gabata ne dai gwamnatin mulkin sojin kasar ta sanar da cewa a makon da ya gabata ta daƙile wani yunkuri da jami'an soja ke jagoranta da kuma wata ƙasa ta yamma ke marawa baya. Amurka ta ce tana matuƙar ba da shawarar cewa Taiwan ta dawo a matsayinta na masu sa ido a Majalisar Lafiya ta Duniya WHA, mai yanke shawara a Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, wadda ta jagoranci taronta na shekara-shekara daga 22 zuwa 28 ga watan Mayu a Geneva. A ranar Talata, mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa manema labarai cewa a yayin da duniya ke yakar cutar coronavirus da sauran barazanar lafiyar jama'a, warewar Taiwan daga hukumar WHO ba ta da tushe.
Thomas Sauraro, ana muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Sir Philo Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salman Abo da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma assalamu.